Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirin mu Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa da zabe ko nadi amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya yau Lahadi 15 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yitar da shawarar da shugaba Donald Trump ya yanke ta kin tabbatar da cewa Iran na kiyaye yarjejeniyar nukiliya wadda da ita da manyan kasashen duniya shida suka rattaba hannu akai a shekara ta 2015. Kerry ya ce wannan shawarar a tabakin sa ta yi hannun riga da abin da ke tartibi saboda kawai nuna isa da kuma cimma wata manufa. Kerry, wanda shine ya wakilci Amurka wajen tattaunawa kan yarjejeniyar, ya kara da cewa Trump ya nesanta mu daga abokan hulɗar mu, ya nakasa mu, ya ƙarfafa masu ra'ayin riƙau a Iran, ya sa warware rikicin mu da Koriya ta Arewa zai dada yin wuya, wanda zai kuma dada kai mu ga yaƙi. Shugaban Iran ya faɗi ranar Juma'a cewa yarjejeniyar da ƙasarsa da manyan ƙasashen duniya shida suka rattaba hannu akai a shekara ta 2015 ba fa za ta warware ba. A wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin na ƙasa bayan kalaman na Trump, shugaban na Iran Hassan Rouhani ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar da su kiyaye ta. Ya bayyana yarjejeniyar da wata mashahuriyar aba da aka taɓa cimma a matakin diplomasiyyar ƙasa da ƙasa. Shugaban na Iran ya kuma maida martani game da bayyana Iran da ƙasa mai bin tafarkin kama karya da Trump ya yi. Yana mai bayyana Trump da makaryaci kuma ɗan kama karya. Wani mai magana da yawun ƙungiyoyin mayakan Siriya ya faɗi jiya Asabar cewa da yiwuwar mayakan ISIS fice daga Raqqa a ƙarƙashin wata yarjejeniya wadda aka cimma tsakaninta da mayakan Siriya da ke samun goyon bayan waɗanda suka mata zobe. Mai maganar ya ce da yiwuwar mayakan na ISIS fice daga birnin da dare daga jiya Asabar zuwa yau Lahadi, duk wani ɗan bindigar ISIS da ya tsaya za a tilasta shi au ya miƙa wuya au a kashe shi. Tun daga ranar Juma'a farar hula suka fara tserewa daga Raqqa, gabanin dannawa ta ƙarshe da ake sauraron mayakan da ke samun goyon bayan Amurka za su yi da zamar sake ɓace birnin daga hannun ISIS. An hallaka mutane aƙalla 25 baya ga wasu 50 da suka samu raunuka a wani harin bom da aka kai da motar ɗaukar kaya daura da wani muhimmin shatale-tale da ke Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia, a cewar jami'ai da kuma wasu ganau. Tashin bom ɗin wanda ya auku daura da shatale-talen zobe mai cike da hada-hada da alamar dai wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya haddasa, a cewar wani jami'in 'yan sanda ga muryar Amurka. Ganau sun ce bom ɗin ya tashi ne yayin da hanya ta cunkushe. Wani wakilin muryar Amurka da ya je wurin ya kida ya gawarwaki aƙalla 25 yayin da ake jigilar su. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ana zargin wani ɗalibin da aka dakatar da shi daga wata makarantar sakandare a arewacin Kenya da sake dawowa jiya Asabar da wasu 'yan bindiga, inda suka kashe wasu ɗalibai shida da wani mai gadi guda a wani al'amarin da ya yi kama da ramuwar gayya a cewar jami'ai. Harbe-harben sun auku ne da asubahin jiya Asabar a wata makarantar sakandare da ke Lokichogyo mai tazarar kilomita 90 daga sansanin 'yan gudun hijira na Kakuma da ke kusa da kan iyakar Sudan ta kudu da Kenyar. Wanda ake zargin wanda ɗan gudun hijira ne daga Sudan ta kudu, an dakatar da shi daga makarantar sakandare ta Lokiona ne saboda faɗa. Ɗalibin wanda ba a faɗi sunansa ba da kuma shekarunsa an kama shi bayan wannan al'amarin. Wasu 'yan ƙasar Moldova hudu sun mutu jiya Asabar bayan da wani jirgin sama na daukar kaya da ya kito da su cikin kogi daura da gabar Abrikos, a cewar ministan tsaron kasar ta Abrikos, minista Sadiki Diakite, ya gaya manema labarai cewa wasu mutane shida kuma sun samu raunuka, ciki har da wasu 'yan kasar Faransa hudu, uku daga cikinsu sojojin Faransar ne. Wata majiyar rundunar sojin Faransa ta ce hayar jirgin sojojin Faransa suka yi don amfani da shi wajen yaƙi da masu tsoron ra'ayi ko Operation Barkhane a yankin Sahel. Ana ganin mahaukaciyar guguwar nan mai suna Ophelia za ta afkama Birtaniya da Ireland a wannan satin, wadda wata guguwar North Atlantic ce da ba a saba ganinta ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Kama barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa guda biyu ne da kasashe daban-daban. Da farko, bari mu fara batun zaben da aka yi a kasar Liberia, inda aka yi zabe ranar 30 ta gabata kuma mutane 20 ne suka tsaya takarar kujerar shugabancin kasar. Fitattu daga cikin waɗannan 'yan takarar ko sun haɗa ne da hamshakin ɗan kasuwan nan mai suna Benoni Yure, sai kuma tsohon babban daraktan kamfanin Coca-Cola Alexander Cummings, sai tsohon gwamnan babban bankin kasar James Jones, sai kuma mataimakin shugaban kasa na yanzu Joseph Boakai da kuma Charles Boskin da kuma Senator George Weah tsohon dan kwallon nan. Kana mutane 980 ne suka tsaya takarar kujeru 73 na 'yan majalisar wakilai. Mun zanta da wani dan Najeriya mazauni kasar wanda shine shugaban Afirka ta Yamma mazauna Liberia, wato Yahaya Dan Jalingo, kuma yayi muna karin haske akan wannan zaben, inda na fara tambayan sa yadda zaben ya gudana.
A hankali zabe lafiya kuma tsaka da shi ne dan kasa ne nan. Na jefa ƙuri'a yadda ka'ida ta ce na kasar ta ce, tun ma daga inda lokacin aka fara ita siyasa har zuwa lokacin aka kada ƙuri'a ba wata rigima da ta taso ko wani abu aka bawo.
To ganin cewa 'yan takarar suna da tarin yawa musamman na shugaban ƙasa har ma da 'yan majalisar wakilai, ya ka ga fitowar mutane?
An fito kan sai dai kasa akwai bisa ga irin halayyar halin da muke ciki a kasa kamar kasanmu na Afrika, inda komai dai ba shiri da wuya a yi talaka kare lafiya, to wannan an samu dan taggar da kaɗan wajajen mutane samu irin ko su fito, sun fi fito kan, amma akwai problem kaɗan da muka notice. Wato mun dago a cewa wasu sun zo sunayensu a ce babu a nan babu a can, to wannan da abubuwa ne wadda dama dole a samu su, amma fitowa da 'yan fito kuma a yanzu a halin da aka ciki yanzu dama an san tabbas 'yan mutane kalila da za fito wanda za su a cikin 'yan siyasan, wasu 'yan siyasan dama ba wasu ne fitacce ba, to wanda dai fitacce 'yan kalila ne a yanzu ma mutum biyu ne suka fito, party biyu ne, wato party wannan sanayin da ɗan kwallon nan wato George Weah da shi da mataimakin shugaban kasa su ne yanzu suka fito, har wanda ake zaton ma za su shiga bugawa na ƙarshe
zagaye na biyu
wanda zama shugaban kasa.
To su sauran wanda suka fito kamar shugaban kamfanin, tsohon shugaban kamfanin Coca-Cola, tsohon shugaban bankin kasan, da dai wasu manya-manyan sanannu da suka fito, kana nuna ba su yi tasiri ba a zaben kenan duk da yake ba hita sakamako ba?
Babu Allah dai ka san ita siyasa dole kana in baka da tushe to abin zai ma wuya, shi wannan dan shugaban wannan tsohon wannan ma'aikacin Coca-Cola gaskiya ya buga, don ya ce shigan shi shekara ɗaya kenan ya shigo Liberia neman siyasa, kuma gaskiya ana zato ma zai zama na kamar na uku, kama shawaran dai kamar shi wancan tsohon babban bankin wato Mills Jones da yi wata da nuna musamman ma ana zaton cewa ya ma janye tun kafin ma kai zaben.
To ina matan nan da aka ce da harko an samu matsala wurin barin ta tsaya takara domin tana da alaka da nan Amurka, an ce ta fi zama nan Amurka, ta shiga takara?
Ta shiga, an batta ta shiga, kuma ba abin da ba. Zasan ita kai a nan fa kusan duk yawancin wayanda suka shigo takaran duk yawancin su yan Amurka ne, suna da passport din Amurka. Ka san ko da shike irin kauda ido ne a bar su su shiga. Dan anan Liberia, kasan dan Liberia duk yadda aka yi dai ba za ce za a ce shi da Amerika da ya to kaman miya ne abin nan ne da shinkafa ne da manja. So that is the situation. Amma ban da wannan a dukkansu a bar kowa duk wanda dai da ana zaton ba za a hana su saboda takardunsu na ba na kasan nan ba a bar su duk sun shiga.
To ya maganar tsaro lokacin zaben?
Tsaro lafiya, kasan akwai wannan sojojin Najeriya da suke nan wato. Da suke amil wanda suke na United Nations. Amma ko su ɗin ma yan sandan Liberia ne da ma'aikatan tsaro na Liberia su suka dubi zaben. Ban ga dai wayannan sun fito, sai dai ɗan yawo dai kawai su fito cikin gari su ɗan yawonsu. Amma ban ga fitansu sosai cikin gari ba.
To da yake ka ce an ɗan samu matsala nan da can irin na rashin ganin suna da sauransu da ire-iren haka na, ya batun kai kayan zaɓe a kan lokaci?
Ya ba shakka. No, kamar mu dama ba wata a wurin musamman ma muna ƙungiyarmu ma ta shiga duban zaben. Na mun sa mutane sun shiga sun je don su ga sabon report duk yadda aka yi ta mu samu mu tura wa ECOWAS. Kuma mun mutane mu sun shiga sun ga abubuwa da sun gani dai, amma mu a mu da muka jefa zaben ba mu ɓangaren ba wata wahala.
To Malaya ya ganin cewa duka masu jihar Kuri'an ba su wuce miliyan biyu ba, amma kuma an ce ba za a faɗi sakamakon wannan zaben ba har sai nan da sati biyu. Me yasa kake ganin abin ya ɗauki lokaci?
To kasan yadda take ba kamar kasan wadda abin ba, kasan akwai ɓangaren Liberia ta yanzu shiga ma da motar bala'i ne ta saboda ruwan da ake tafkawa a nan. To akwai ɓangaren Liberia wallahi kai in ba da helicopter ba ko jirgin sama ba shiga gurin ma wahala ne, saboda haka sai a tattaro, zai zama wahala a tattaro duk irin information da ake bukata game da ita zaben. Saboda haka dama dole wannan ɗau wannan lokacin, kasan kuma constitution na kasan ce ta zata cewa sai dai 25 ga wata sannan a releasing final information. Amma kamar yan
majalisar wakilai
75 ɗin nan dukkansu kusan dukkansu wayanda suka cire sun san, wayanda sun san dai dama suna da information cewa sun riga sun ci to wayannan suna ta murnansu, wayanda ba su ci ba sun san suma, har akwai wayanda ma yanzu suna da sun sadakar.
Malaya ya mun gode kwarai da gaske. Daga kasar Liberia sai kuma kasar Kenya, inda ake fata za a sake gudanar da zaben shugaban kasa ranar 26 ga wannan watan da ake ciki. To sai dai shugaban adawa Raila Odinga ya ce ba zai shiga zaben ba, ko me ya zafi? Ga wasu daga cikin dalilan da ya bayar.
You have come to the conclusion that there is no intention on the part of the IEBC to undertake any changes to its operations and personnel to ensure that the illegalities and irregularities that led to the invalidation of the 8th August.
Mun cimma matsaya cewa ba shakka ba wata alamar cewa hukumar zabe mai zaman kanta wato IEBC za ta gudanar da wasu sauye-sauye a ayyukanta da zai sa a samu zabe ingantacce kuma karbabbe. Domin kaucewa abin da ya faru a zaben farko da ya kawo aka rusa zaben da aka gudanar a ranar 8 ga watan Agusta. Alamu sun tabbatar da cewar zaben da za a yi a ranar 26 ga wannan watan sai yafi na wanda aka rusa muni.
To har yau manema labarai sun tambaye shi ko me yasa ya ce bai da kwarin gwiwa ga hukumar zaben, nan kuma ga abin da yake cewa.
You cannot do the same thing the same way and expect different results. So we have said that some of the things which were criticized
by the Supreme Court kuma kace kana sa ranka samu sakamako iri daban-daban, domin abinda muke cewa shine abinda babban kotun kasa tace an yi ba daidai ba, muna ganin akwai bukatar gyara shi kafin mu sake komawa fagen wani zaben.
To da aka ce masa idan ba a gyara waɗannan abubuwa ba to me zai faru?
We want to participate in an election held in accordance with the constitution and the laws of the country. And so the Supreme Court said, if it is not done that way,
shine muka ce ba za a yi zabe ba kenan a Kenya. Domin fatar mu shine mu shiga zaben da yake an gudanar da shi daidai da abinda dokar kasa ta tanada. Babbar kotun kasa ta ce muddin ba yadda tace ayi akai ba to za ta sake rusa shi.
Har ila yau an ce masa bai ganin wannan matakin da yake son ya dauka tamkar hadari ne ga siyasa musamman in ya dage cewa sai an yi gyara a zaben da ya rage yan kwanaki kalila a gudanar da shi shine sai ya ce
We don't think that the changes we're asking for are possible to make. We are basically saying that given the experience we've been through, there's need to make those changes so that the elections can be free and fair. The court talked of irregularities. It talked of illegalities.
Domin kotu da kanta ce ta yi maganar almundahana da sabawa duka da hukumar zabe ta tafka wato IEBC fatar mu shine waɗannan abubuwa da kotu ta ambata su zamo an gyara su
hawa kuma da aka ce masa kar fa ya manta cewa babban kotun kasa ta bayyana a fili cewa babu wani zargin aikata ayyukan asha daga shugaban hukumar zaben ko kuma ita kanta hukumar zaben nan ko me zaka ce
I don't know which one you want to take more they talked of illegalities committed. They talked of irregularities committed. They even said that the IBC was in contempt of the Supreme Court order, which had ordered that they allow us access to the servers to read what was in there, and they refused to allow that. I don't know
To ni ban san wanda zaka kama ba daga cikin maganganunta kotun ta yi magana akan almundahana da sabawa dokar zabe har ma ta ƙara da cewa hukumar zaben ta IEBC ta sabawa dokar kotu kuma idan an ce ka saba dokar kotu wannan batu ne babba domin kotun ta bata umarni ta ba mu damar mu duba bayanan zaben daga ainihin rumbun tattara bayanai amma ta ƙi bin wannan umarnin don haka idan har ita kotun kuma da kanta tace da hukumar zaben da shugabanta ba su aikata wani laifi ba to akwai rudu a cikin al'amarin
Da karshe an ce masa anya musarela ba siyasa kake son yi da wannan lamari ba ta yadda za a kin zaben domin ganin an samar da gwamnatin hadin kan kasa saboda idan an zo rabon mukamai ka yaji rabon ka
That is what Jubilee have been talking about that we want half of the loaf as they call Nusmukati in Swahili we are not interested in even a quarter of a loaf because we know that if we get a proper elections we'll get the full loaf we are ready for an election
abinda jam'iyya mai mulki take ta faɗi kenan wai muna son rabin ikon kasar alhali ba haka bane san mu ba wannan ra'ayin muke ba so muke yi ayi zabe wanda yake bisa doka da oda mu har kullun a shirye muke mu shiga zabe amma zaben da yake da sahihanci domin mun san idan mun shiga za mu yi tasiri
to sai dai shugaba Uhuru Kenyatta ya ce shi ba abinda ya dame shi da kauracewar da Madugunya Adawa Raila Odinga zai yi domin ko ya ce zai ci gaba da campaign din sa ne ga ma abinda yake cewa
Is there justice in that statement? It is his democratic right not to participate. Sindio. We tell him also it is the people's right to participate in an election to choose their leader. So whether you are there or not, we are proceeding to the people who have the sovereign right
to elect the leader of their choice. Enchi su fito domin su zabi shugabanninsu. Don haka ko ya shiga ko bai shiga ba mu dai kan ba gudu ba ja da baya zamu saki komawa ga jama'ar kasa wadanda zabi ya rage gare su domin su zabi shugaban da suke bukata
to da farko dai an tsaya shugaba Uhuru Kenyatta da shi da Raila Odinga ne kawai za su tsaya takara amma yanzu an baiwa sauran yan takaran damar tsayawa wannan takaran hawa kuma ka yanzu ba a cire sunan Raila Odinga daga cikin katin jefa kuri'a ba abin jira a gani shine yadda za ta kaya a ranar 26 ga wannan watan da muke ciki to ma saware Mu ma yau nan shirin zai diga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu Ahmadu Nazir Ahmed Hausawa da Baba Yakubu Makeri sai Yaya Dan Jalingo da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah a jimu da wani sabon shirin
Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahoton mu na musamman a yi sauraro lafiya.
Rundunar sojojin saman Najeriya na ci gaba da taka rawar gani a kokarin kawar da dan burbushin abin da ya rage na daga mayakan Boko Haram. Masana sun ce mutanen shiyar arewa maso gabashin Najeriya za su dade basu manta da irin rawar ganin da mayakan sojin saman suka taka ba.
Sunana Falmata Bukar daga Damaturu ina naƙudan wannan yaron nawa mai suna Sadiq To a ranar 1st December 2014 an kawo ni likita ya ganni sai ya ce ba zai yi na haifu ba zai min tiyata da safe. To da safe tun da aka yi sallan asuba ɗan Boko Haram suka shigo suna ta harbi tun muna sallan asuba muka ji gari ba lafiya. Kafin a yi sallan asuba kowa ya gudu daga asibiti kowa ya watse. Lokacin in kaga mutum a asibiti shine wanda ba zai iya tafiya ba ko wanda aka yi mishi tiyata. To a lokacin ma muna asibiti har rana ta yi muka rasa yadda za mu yi mu fita sai harbi ko ta ina harbi gari ya dau hayaki. Sai mama na ta ce gaskiya ba za mu ci gaba da zama a asibitin nan ba ya kamata mu yi wani abu tun da gashi ba abinci ba likita ba kowa. Ga yanayin condition din da muke ciki. To a haka dai ta ce za ta sani akan wheelchair mu tafi gida sai nace a'a ba zan hau ba za a harbe mu sai dai mu shiga jeji. Ta ce to shikenan yanzu ba mu da wani abin da ya rage sai dai mu shiga jejin sai nace to shikenan yanzu abin da za mu zauna mu yi addu'a. Muka zauna muka yi addu'a kuma muka fita muka shiga jeji saboda ba mu da wani mafitan da ya wuce wannan. Muka ɗauki hanyar gida muna tafiya akan hanyar gida jirgin sama da yake zubo wutan nan yana ta bin area da muke muna jin karan shi akan mu haka ya zo ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo kai dai mun sa daukar da ran mu fita ne saboda gaskiya ba mu da wani abin da zamu iya yi kuma mun bar wa Allah komai akan hanyar da jirgin ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo har muka isa gida da muka isa gida ina ganin ma jirgin kamar raka mu yayi da muka isa gida shikenan jirgin bai sake dawowa ba dan gaskiya a wannan ranan ba dan Nigeria Air Force ba ina ga ko Boko Haram ma da sun gama da mu a ranan gaskiya dan mun fito muna kallon su ma suna ta yawon su a mota kawai dai kwanan mu ne bi kare ba gaskiya mun gode da abin da Nigeria Air Force ta mana har na fara ma sha'awan dana ya zama Air Force
me sunan ka abokina to gashi mamanka ta ce kana son tana sha'awan ka shiga aikin soja kana son aikin soja a cikin soja wane zaka shiga waye ka sani a soja
soja ce kare
kace me
kuka sai ce
kuka shi kan wani waye kuka shi kan
eh kuka
shi ga shi kuka shi kan waye to ai shi ba Air Force bane
kine ba ane na to da ce
koda ba ga operation lafiya dole a nasu bangaren mayakan saman Najeriya suna gudanar da operation gama aiki da operation ruwan wuta duka dai don kawar da Boko Haram na nemi karin bayani daga babban hafsan hafsoshin sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar
to gama aiki duk dai waɗannan operation da ake yi a arewa maso gabancin Najeriya operations ne waɗanda suna da sunaye da yawa waɗanda akwai waɗanda muna yi ne tare da sojojin ƙasa kamar gama aiki akwai kuma waɗanda mukan dauka mataki ne wanda yake sojojin sama suke dauka amma wanda yake da manufa iri daya na wancin gama aiki din amma wanda yake baya bukatun wani hada karfi da karfi tsakanin sojojin sama da sojojin kasa to saboda haka waɗannan operation namu sojojin sama yana da baki kamar baki guda uku akwai daya wanda yake bukatun kullun kana yin kome kake tare da sojojin ƙasa kana wannan muna kiran shi close air support wanda yake operation ne wanda yake bukatun ka tabbatar da cewa kun yi kyakkyawar mu'amala da sojojin ƙasa yadda garin neman kashe waɗannan su ƴan ta'adda kada ka je ka kashe naka sojojin saboda ka yana bukatun kullun kuna tafiya daidai kuna planning din to akwai kuma operation din da ake da muke kira interdiction wannan operation wanda yake action abin nan nashi operation ne kawai na sojojin sama wanda zaka je kaga inda ta'adda suke ka san inda suke ka sa sojojin abin you know jiragenka na yaki su je su far musu saboda haka waɗannan akwai bambanci tsakanin su to amma wannan gama aiki da kake magana muna yi ne hannu da hannu da sojojin ƙasa saboda mu tabbatar da cewa mun kare jama'a
Tsohon hafsa a rundunar tsaron Najeriya Aliko Rashid Harun ya ce lawar da sojin saman Najeriya suka taka na ɗaya daga cikin silar kwato dajin Sambisa.
In ka duba akwai attack inda aka kawo nan cikin garin Maiduguri, Adamawa da Yobe. Idan da ba dan Nigerian Air Force ne suka yi rawan gani a wannan abin wannan yakin ba, wallahi tallahi da ƴan ta'addan nan sun ci garin Yobe, sun zo har sun ji har Gulani har sun shigo mana cikin garin Gombe. Capability da Nigerian Air Force take da shi wato yanzu abubuwan yaki da Nigerian Air Force take da shi akwai inda Nigerian Air Force platform din su da su iya zuwa tsakanin minti daya zuwa minti biyu, amma kuma su sojojin kasa ba za su iya zuwa wannan wurin a awa daya ko kuma awa biyu ba. Idan ka duba Malam Fatori, Nigerian Army tank ba za su iya shiga wurin ba, saboda yana da border tsakanin wato Guzamala kenan da Lake Chad Basin. In ka duba Marte, in ka duba Ganzai, gari da kusa-kusa da cikin Maiduguri, amma saboda terrain din attack din garin Mubi, tsakanin Mubi da Madagali har zuwa Gombe, su wannan ƴan Boko Haram din suna so har shiga cikin garin Adamawa ne, amma with the help of Nigerian Air Force suka yi subdue wannan ƴan Boko Haram din har suka mai da su baya.
Kwanan nan gwamnatin Amurka ta amince da a saidawa Nigeria jiragen yakin nan na zamani wato A-29 Super Tucano, kuma babban hafsan hafsoshin saman Nigeria Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce waɗannan jirage na da matukar tasiri ga aikace-aikacen su.
To wannan jirgi yana da muhimmanci kwarai da gaske a al'amuran da muke na yau da kullum, aka yi la'akari da irin matsalolin da ake shiga na maganan tsaro a ƙasar nan. Wannan jirgi lallai yana da muhimmanci, yana da kayayyaki na zamani, yana da al'amura waɗanda system ɗin da jiragen da muke da su a yanzu wasunsu ba su da wannan abubuwan da suke da shi. To muka ga cewa ya kamata mu nemi wannan jirgi saboda ya taimaka da abubuwan da yake. Dole mu yi la'akari cewa banda matsaloli na tsaro na ƙasa, in ka duba West Africa gaba ɗaya duk wani fitinar da ta taso Najeriya ake duba ma. Ake duba cewa za ta shigo ta taimaka. Mun shiga mun taimaka a ƙasar Senegal saboda warware matsalar da ke cikin Gambia tare da taimakon wasu ƙasashe na Afirka. To saboda haka wannan jirgi muna ganin cewa zai daɗa mana ƙarfin gwiwa wajen tabbatar da cewa mun kare rayukan mutane kuma mun kare ƙasashenmu ba ma Najeriya ba da sauran wurare.
Kwararre kan jiragen yaki Muhammad Inusa ya mana ƙarin bayani kan wannan jirgi.
Jirgi ne mai inganci kuma an kera shi ne musamman saboda yaki da ta'addanci. Zai iya hango dan ta'adda duk inda ya boye yake, kuma zai iya aiki ko da daddare ko da rana ko da yaushe ya tashi. Dan sun gwada jiragen nan, an yi amfani da su a kamar Afghanistan, a Iraq, Amerika ta yi amfani da jiragen nan kuma an tabbatar da ingancinsu. Kuma yana da surveillance, zai iya ganin abokin gaba ko daga nesa ina yake haka. Kuma duk inda ya sa ya tunkara baya missing target dinsa. Kuma duniya sun dabbatar da ingancin jirgin. To musamman shi yasa ga Amerika ta zabi jirgin nan ta saida ma Nigeria.
A cewar Air Commander Yusuf Anas mai retire, sojojin sama na da wata runduna ta musamman da ke taka rawa kafada da sojin ƙasa.
Dunar mayakan sojojin sama din kuma suna ba da tallafi sosai wajen tura da wasu dakarunsu da ake ce ma special forces da aka tura su suka yi kwarewa a wasu ƙasashe kamar Amurka da Isra'ila suka dawo. So an tura su tare da ainihin rundunar mayakan sojojin ƙasa don su ba su tallafi a ci gaba da wannan yaƙi da ta'addanci.
Masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya na bin diddigin yadda wannan yaki ke gudana tun daga farkon karban dajin Sambisa har zuwa karbo shi daga hannun mayakan na Boko Haram.
Tsarorin nan kuma da aka samu a yau, ina tabbatar maka idan ba sojojin saman nan sun shiga ba, da bamu kai inda muke ba yau. Kuma wannan abu ba a samu wannan nasarori ba sai da kyakkyawan shugabanci. A shugabanci wanda ya tabbatar cewa waɗannan jirage an gyara su waɗannan pilot masu tuka jiragen nan sun samu kyakkyawan training, sannan kuma an kula da abubuwansu da allowances ɗinsu da yadda suke training da sauransu. Shi Air Marshal Sadiq mutum ne mai gaskiya, mai adalci, mai rikon amana, don haka muke samun waɗannan nasarori kwarai da gaske. Kuma in ka duba yau hatta operation da suke na operation ruwan wuta, wannan daji an samu nasarori kwarai da gaske. Yadda aka je aka kakkare wuraren da suka kakkame, yadda aka samu makamai, aka yi destroying camp ɗinsu wanda yake aka yi wurin guda hudu da sauransu. To da ba dan sojojin sama ba, ina tabbatar maka ba za a samu waɗannan nasarori. Kuma in ka duba yau ko a duniya, ai ana maganar air power ne, sai lokacin da sojojin sama suka yi ruwan bambamai da sauransu, sannan sojoji na ƙasa sannan su shiga.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa, inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya.
Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.